dai ranan jiya Juma'a ne wa'adin da kungiyar ta Boko Haram din ta bai wa manoma da masu kamun kifi a tafkin na Chadi ya cika domin barin tafkin. Wannan shine karo na biyu da kungiyar Boko Haram ke baiwa manoma da masu kamun kifi a tafkin Chadi umarnin barin tafkin. Sai dai a wannan karo kungiyar ta tsananta umarnin ta hanyar barazanar hallaka duk wanda bai bar tafkin ba idan wa'adin ya cika. Hakan yasa dubun dubatar manoma da masu kamun kifi ke gudun hijira daga tafkin na Chadi zuwa wasu biranen jihar Difa. Gama abinda wasu daga cikin ƴan gudun hijirar ke cewa wadanda kuma basu so su bayyana sunayensu ba.
Tunduwa ne yadda ka san kamar an taso a masallacin Idi, haka ne taso wanda mutane suka yi. Ba dare ba rana ake tafiya, kaga mutane sun kwana suna tafiya sun yi wahala, banda tafiyar ƙasa da aka yi bannan na ruwa. Kaga a ruwa ma mutane sun kwana suna tafiya, tunda wani sai da daddare ne ma ya ji labari. Kuma a tafiyar da ake su gaskiya an ce kawai ba a wani tsayawa, ba ka ɗaukan kayanka haka za ka fito kawai. An kashe mutane kuma gaskiya shi da misali. Mutane kan san wahala fi sabilillah.
Muna cikin tafiya muka ci karo da mutum biyu an yanka su. Bayan mun mutu wannan mutum biyu muna tafiya muka ci karo da mutum bakwai. Wani an sa bindiga a kunna an harba mar. Wani an yanka shi yanda aka yi sabuwar kashewa ne bai kamata muna bin hanya ba, kar mutum marawa masu cikan mu ma ta kashe mu. Da muka goje jirgin nan kifin da komi dunan muka bashi. Kayan kwanciya shi muka ɗauko muka kamo hanya da shi. Shi ma wasun mu duk sun zubar.
A cewar shugabar kungiyar masu sana'ar kamun kifi a jihar Difa, Malam Madu Ibrahim, wannan al'amarin zai iya kawo babbar illa ga kasuwancin kifi a jihar Difa da ma tarayyar Najeriya.
Irin mu ya gani mutane wa su kama kifi cikin lakin nan aka ce musu su fito, kuma duk masu kama kifi dai kowa ya fita da bar mu nan wurin, suka ce akan wannan ne suka fito tattara kayansu suka zo. Shi dama masu kama kifi sai sun kama tukuna suka gashi suka kawo kasuwa, tukuna kasuwa zai rayu, to in an su babu kasuwa karfin zai rayu.
A nasa bangaren Maram Mamodo, ɗaya daga cikin masu fashin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa, ya bayyana cewa wannan al'amarin na iya mayar da hannun agogo baya a kokarin da hukumomin jiha ke yi wajen tabbatar da tsaro a duk fadin jihar ta Difa.
Mutane sun yi cintudun da suna fitowa daga cikin tafkin Chadi, inda a baya sau iya fara zuwa mutane suka shiga suke kamun kifinsu da suka fara noma. To wannan fitowar gaskiya koma baya ne a cikin tafiyar da wanzar da zaman lafiya. Kenan yana nuna cewa kamar wani barazana ne ake ba gwamnati ma da kanta ita da kasanta, tunda wani har zai koma gefe cewa mutane su fito.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar Difa game da wannan al'amarin, amma hakan bai samu ba. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.